Haïti, pas raté. Bon, ça, chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar yankin arewa maso yamma ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro, dakarun kasar na cewa suna iya kokarin su kan fafatawar da suke yi. Haka kuma za ku ji cewa karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara. Sannan muna tafa daga hoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na Jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda ta kammala aikin ta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence, wanda ya jagoranci zaman da aka kace, ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. Trump ya shafa watanni biyu da suka shige yana ta nanata ikirarinsa marasa hujja na cewa shi ne ya yi nasara tare da kuma buƙatar magoya bayansa su kalubalanci sakamakon, ciki har da bayanan da ya yi jiya Laraba. Yan kaɗan da majalisar ta tabbatar da nasarar Biden, Trump ya yi alkawarin miƙa mulki cikin tsanaki a ranar 20 ga watan Janairu, duk da cewa ban amince da sakamakon zaben gaba ɗaya ba. A koyaushe ina cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya don tabbatar da cewa an kirga ƙuri'u na gaskiya ne kawai, ji Trump, yayin da wannan yake nuna ƙarshen wa'adin farko mafi girma a tarihin shugaban ƙasa, wannan kuma shi ne na farko na fafutukar Make America Great Again. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne abin da ya faru a Majalisar Dokokin Amurka. Amurka na ikirarin ita ce madubin demokuraɗiyya a faɗin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a shafinsa na Twitter. A jiya Laraba dai, kungiyar ƙasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayanta ga zababben shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin Majalisar Dokokin ƙasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Shi kuwa shugaban kungiyar NATO Chief Jens Stoltenberg cewa yayi dole ne a mutunta sakamakon wannan zabe. Haka zalika ministan harkokin wajen Turkiya a wata sanarwa cewa yayi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a tebur don kawo ƙarshen wannan matsalar. Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya ayyana dokar ta baci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa 7 ga watan Fabrairu. An buƙaci mazauna Tokyo, China, Kanagawa da lardin Saitama da su zauna a gida bayan ƙarfe 8 na dare, sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su ma su rufe a lokacin. Dokar ta jiya Laraba shi ne karo na biyu da gwamnati take ayyanawa tun lokacin da annobar ta fara barkewa. Prime Minister na lokacin Shinzo Abe a hukumance ya ayyana dokar ta ɓaci na tsawon kwanaki 30 a Tokyo da kuma wasu larduna 6 a watan Afrilun da ya wuce a farkon kwanakin da annobar ta barke. To sai dai ba ɗaya daga cikin dokokin da ta goyi bayan matakan kullen a duk faɗin ƙasar saboda kundin tsarin mulkin Japan na bayan yakin duniya na biyu, wanda ya yi ƙarfafa 'yanci da walwalar jama'a. Tokyo ta kafa sabon tarihin kamuwa da cutar COVID-19 2,447 a rana ɗaya a yau Alhamis, wanda ya zarta adadi mafi yawa na 1,591 da aka samu kwana ɗaya kafin wannan. Kusan mutum 6,000 suka harbu da COVID-19 a ƙasar jiya Laraba, wanda shi ma sabon tarihi ne na yawan kamuwa da cutar a kwana guda. Sannin hadahajar kuɗaɗe a yankin Asiya sun kira sama a yau Alhamis, yayin da masu saka jari suka yi watsi da rikicin siyasar da ke faruwa a Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nikkei da ke Tokyo ta rufe, inda ta cira da kashi 1.6 cikin 100. S&P ASX ta Sydney ta cira da kashi 1.5 cikin 100. Composite ta Shanghai ta cira da 0.7 cikin 100. Kospi ta Seoul ma ta tashi da kashi 2.1 cikin 100. China T-Sec ta Taipei ta rufe, inda ta yi sama da kashi 1.5 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 0.3 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Kana Seng Seng ta Mumbai ta cira da 0.1 cikin 100. Ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar Ukraine, shekara guda bayan da sojojin Iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya. Jami'ai a Canada, wanda mafi yawan fasinjojin 'yan ƙasar ne da suke cikin jirgin da sauran ƙasashe da abin ya shafa, sun nuna damuwarsu game da rashin nuna gaskiya da bayyana binciken da Iran take yi akan sojojinta. Iyalan da ke cikin makoki sun zargi jami'an Iran da cin zarafinsu, duk da cewa suna nesa da su. Wannan mummunan hatsarin ya rura wutar rikicin a fadin Iran, ya ƙara rashin yardar jama'a ga gwamnati, kana hakan ya ƙara lalata dangantakar Iran da yammacin duniya.
Kage da Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, yayin da al'ummar yankin arewa maso yamma ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro, dakaran kasar na cewa suna iya kokarin su kan fafatawar da suke yi. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Hedikwatar sojojin ƙasa ta Najeriya ta ce a ƙarshen rabin shekarar da ta gabata, dakarun ƙasa sun tunkari 'yan bindiga daɗi gadan-gadan a arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda Kanar Aminu Iliyasu da ke zama jami'in sadarwa na arangamar da dakarun ya yi a Najeriya ke ƙarin bayani.
A jimlar atisayen da dakarun suka gabatar daga ranar 1 ga watan Yuli zuwa 31 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata, a dai cikin wannan lokaci zaratan dakarun Operation Sahel Summit sun yi nasarar kaddamar da hare-hare da dabarun yaƙi daban-daban kan miyagu a jihohin Sokoto, Katsina, Kebbi, Kaduna, Niger da Zamfara. Wannan ya kai ga hallaka 'yan bindiga da dama tare da kame ɗumbin miyagun makamai da alburusai iri daban-daban, ragargaza ɗaruruwan maɓoyar 'yan bindiga daɗi gami da cafke mafiya yawan masu basu bayanai da masu taimaka musu. Haka nan kuma an samu nasarar ƙwato dubban dabbobin sata. Mafi mahimmanci shine yadda jaruman dakarun suka yi amfani da ƙwarewarsu wajen kukuto da ɗaruruwan waɗanda ake garkuwa da su daga hannun miyagu.
Kanar Iliyasu ya kuma yi bitar yadda dakarun suka fafata da 'yan bindiga daɗi da kuma abubuwan da suka biyo baya.
An sami gagarumar nasarar kawar da 'yan bindiga daɗi guda 220 yayin fafatawa a lokuta daban-daban. Jimlar shanu 7761, ƙananan dabbobi 1867 da raƙuma guda 4 aka samu nasarar ƙwatowa daga hannun miyagu a tsawon wannan lokaci. Labari mafi daɗin ji shine yadda dakarun suka ci nasarar ceto mutane 642 da ake garkuwa da su. Bugu da ƙari, dakarun sun ƙwato bindigu guda 73 kirar AK-47 da bindigu kirar gida guda 194.
To ko me mazauna wannan yanki ke cewa dangane da wannan fafatawa na dakarun ƙasa? Comrade Kabir Shehu Yandaki da ke zama shugaban wata kungiyar fararen hula a jihar Katsina da ke sa ido kan aikace-aikacen dakarun ga yadda yake kallon al'amarin.
Magana ta gagarumar nasara da sojojin Najeriya suke ikirari, ba za mu ce ba a samu nasara ba, amma sai dai kalmar ta gagarumar nasara suna dai kokarin su ganin cewa sun yi abin da aka saka zo don shi, amma muna yaba musu domin su samu nasarori da yawa. Tunda cikin watan 6 da suka wuce zuwa yanzu sun kokari sun daƙile hare-hare da yawa, kuma sun kamo barayin shanu, sun kamo shanu, sun kamo inda aka sace aka bar cikin al'umma, suka bar cikin al'umma suka kasar iyalinsu. Amma fa har yanzu wannan bai sa an daina samun sata mutane ba, tare hanyoyi da sauran shiga ƙauyuka da ke kusa da zakan nan suna sata mutane, suna kwace musu dukiya, suna kore shanuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara, da ma a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan jawo asarar rai. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdul Aziz dauke da rahoton.
Karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya na kuwa cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara, da a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan ma jawo asarar rai. Wannan matsalar dai ta fi kamari ne ma a jihar Arewa, yankin da yanzu ma ke fama da matsalar tsaro, ko da yake a kullum gwamnatocin jihohin kan yi tuntuɓe cewa suna kokarin magance wannan matsala. To wai ko ya lamarin yake a yanzu? Malam Muhammad Kabir Jalingo, wani jami'in jinya ne a jihar Taraba, ya ce yankunan karkara na daban tausayi a yanzu.
Ai, kowane al'umman da ba ta da hanya ba ta da inda sha magani, da a ce da ne ta ga ake gargajiya suke ja suka samu sauki, da tun da yanzu akwai wayewa na zamani kuma suna nan a cikin ƙasa ne wayayya, haka ba ta ce akwai hanya. Sannan kuma ba ma da hanyar ba ne ba, wajibi ne a kai musu ainihin asibiti, a samar da ma'aikatan lafiya, a samar da likita wanda ya sa abin da yake zama shi ne kamar in charge na wannan birni, ta yadda zai zama gidan cewa ya shi ya sa abin da yake yi. Kowane cuta ya san maganinta, akwai kayan awo da gwaje-gwaje da komai da komai a wurin ɗin, ta yadda za su samu wannan sauƙin samun magani. Amma duk ba haka ba, akwai matsala kuma shi ke jawo mutuwar mutane, musamman mutum mai ciki, wurin awon babu a garin su, ta tashi daga wurin kuma zuwa cikin gari ta gaji, ta dawo ta gaji, ƙarshe ma cikin da zuriya hanya. Kuma idan cikin ya kai aihuwa ba su da basu da motsin za su ɗauki kuma matar ya ciki, tana naƙuda kafin aje ta mutu, kafin aje jini ya zuba a jikin ta, ta wahala.
To sai dai kuma fa, domin magance wannan matsalar ne ma ya sa wani ɗan majalisar dattawa Senator Binus Yaro kaddamar da wani shirin duba lafiya kyauta a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Adamawa, inda ɗaruruwar majinyata daga kudancin jihar suka hallara, inda ƙwararrun likitocin da aka gayyata suka yi musu fida kyauta na cututtukan da ke damun su. Da ma yake kaddamar da shirin duba lafiya a yankin Guyuk, da majalisar dattawan Senator Binus Yaro ya ce kawai yanzu sama da mutum 10,000 ne ma suka ci gajiyar wannan shiri a ƙananan hukumomi 9 na jihar Adamawa.
We are happy they have come forward to receive this intervention that we have packaged, and we call on them and the community every time we put this together, people should come out, you know, sometimes people are.
To kome waɗanda aka duba ke cewa
na taso gida, na zo asibiti a cikin Greek local government, na zo an karɓe ni an min aiki, na samu sauƙi, na gode.
Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da ma masana na ganin fa akwai buƙatar gwamnatoci da ma wakilan al'umma su tashi tsaye.
Aikin da yake shi aka zaɓe su a Dominica, sun yi ma jama'a alƙawarin da su samar da lafiya, da su samar da hanyar ruwan sha, da komai da komai sun yi alƙawari, amma gaskiya har yanzu babu ko
ɗaya. In yi magana da yakan cewa lafiya uwar jiki, babu komai fushi da ke. Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaishe da Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar.
Wangida na, fitina da ka yi gyara kafin agin cire kwana ubangijana da za ka dauki zance na
Ga Ibrahim Abdul Aziz da rahoto na musamman.
Karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya na kuwa cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a yankunan karkara da a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan ma ja asarar rai. Kamar yadda ma bincike ke nunawa, wannan matsalar da ta fi kamari ne ma a jihar Arewa, yankin da yanzu ke fama da matsalar tsaro ko da yake a kullum. Gwamnatocin jihohi kan yi tutar cewa suna magance wannan matsala. A mafiya yawan lokuta, al'ummomin karkaran dole kan sa su zuwa gari domin neman magani. Da yake nan, daga cikin jariran da iyayensu ke haifa a yankunan karkara ba tare da zuwa asibiti ba sakamakon rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Malama Zulai ta bayyana irin matsalolin da ake fama a karkara.
Gaskiya muna fama da matsala don ba mu da asibitoci kusa da mu. In muka ce za mu je cikin gari kamun mu je wani lokacin haihuwa ne ma wani sai ka ga mace ta haihuwa hanya ko kuma a samu dai matsala wani lokaci. In kuma mutum ya dade ana guda yana kawo wannan matsalan yoyon fitsari.
Babu shakka dai rashin ababen sufuri na zirga-zirga da ma rashin hanyoyin mota. Kana kuma da rashin asibitoci ko kuma kwararrun likitoci na kuwa cikin matsalolin da al'umman karkara ke fama a yanzu. Malam Muhammad Kabir Jalingo, wani jami'in jinya ne, ya bayyana halin da al'umman karkara ma ke ciki da abin tausayi.
Ai, kowane al'umman da ba ta da hanya ba ta da inda za ta sha magani. Da ce da ne sa ga ake gargajiya suke sha sai ka samu sauki. Da tunda yanzu akwai wayewa na zamani kuma suna nan a cikin ƙasa ne wayayya, ya kamata a ce akwai hanya. Sannan kuma ba ma da hanyan ba ne ma, wajibi ne a kai musu ainihin asibiti a samar da ma'aikatan lafiya a samar da likita wanda ya sa abin da yake zama shi ne kamar in chat na wannan gurin ta yadda zai zama gidan cewa ya fi ya sa abin da yake kowane cuta ya san maganinta. Akwai kayan awo da gwaje-gwaje da komai da komai a wurin ɗin ta yadda za su samu wannan sauƙin samun magani. Mamadu ban ba haka ba a kuma matsala kuma shi ke jawo mutuwar mutane musamman mutum mai ciki. Wurin awon babu a garin su ta tashi daga wurin kuma zuwa cikin gari ta gaji ta dawo ta gaji ƙarshe ma cikin da zuriya hanya.
kuma idan cikin ya kai aihuwa ba su da motsin za su ɗauki mamata mai ciki tana naƙuda kafin aje ta mutu ko kuma kafin aje jini ya zuba a jikin ta da wahala.
To sai dai kuma fa yayin da make kokawa tuni wasu kungiyoyi da ma wakilan al'umma suka zaburo domin magance wannan matsala a yankunansu. Senator Abinu Zero, ɗan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabar Adamawa ta Kudu, ya kaddamar da shirin duba lafiya kyauta a wasu yankunan kananan hukumomin jihar Adamawan, inda ɗaruruwan majinyata musamman daga yankunan karkara suka halara.
To receive this intervention that we have packaged and
kasan da an ce lafiya jari, don haka dole mu ma mu bada namu gudumawa musamman ga al'ummin da suka zaɓe mu. Don haka ne na kaddamar da wannan shiri, kuma za a ci gaba. Fata na ma shi ne su jama'a da ake domin su ba da haɗin kai. Bari in faɗa maka, kawo yanzu sama da mutum 10,000 ne ma suka ci gajiyar wannan shiri a ƙananan hukumomi 9 da nake wakilta, a cewar ɗan majalisar dattawan Senator Abinu Zero.
And we call on them and the community every time we put this together, people should come out. You know, sometimes people.
Yayin da gudanar da wannan aiki na kyauta, marasa lafiya da dama ne suka halara, inda ƙwararrun likitoci bisa jagorancin Dr. Talemu da suke musu aikin fida kyauta, kama daga ciwon ƙaba, ciwon marena da ma al'auran mata, ido da kuma sauran cututtuka.
I'm a consultant obstetrician and gynecologist. I'm here for this free medical outreach organized by Senator Binus.
Suna na Dr. Talemu da wannan aikin kyauta ne, kuma kamar yadda kuke gani ganin marasa lafiya da dama ana duba su, wasu matsalar ido ne, wasu kuma ciwon ƙaba, ciwon marena da kuma al'auran mata, kuma kawa yanzu komai na tafiya daidai babu matsala, a cewar ƙwararren likitan.
It's a good thing, this is an opportunity for them to us to help those that need, and I think those that came benefited. Maybe next time when we are more organized, we have more people. We can do more cases.
Suma dai waɗanda aka yi wa aikin, suma sun nuna farin cikin su ne da cewa.
Na taso gida na zo asibiti a shikin Gwiki local government, na zo an karɓe ni an min aiki. Na samu sauki, na gode.
Kiraye-kirayen al'ummomin karkara dai ga masu rike da madafun mulki shine dai ake samu musu da ababen mun rayuwa, musamman ma ta fannin kiwon lafiya, makarantu da kuma tsaro.
To za su zo kansu mana alƙawaran za su mana wannan guraren kiwon lafiya, amma kuma daga ƙarshe dai ba ma samu. Kiran da dai muke yi a gare su don Allah su taimaka mana, su kawo mana asibiti kusa da mu, ko zai kawo mana saukin wannan matsalar.
Fatima.
Labari, kaman a labari nan kuna da asibiti?
To ba asibiti.
Ba asibiti, kaman idan mutum rashin lafiya, wani matsaloli kuke fama a wurin nan yankunan ku?
Sai mun shiga Mayo, ko kuma sai mun je Dungel, abin nan.
A nan kuke samun asibiti?
Sai Mayo, da sai cikin Mayo. To, muna son asibiti, muna son ruwa, ruwa ma babu.
Ba asibiti ba ruwa?
Muna da matsalar ruwa gaskiya.
To wai ko me ya kamata gwamnatoci da ma waɗanda aka zaɓa su ke yi? Ga da ta bakin Malam Muhammad Kabir.
Aikin da yake shi aka zaɓa su da Indonesia, sun yi mawa jama'a alƙawarin da su samar da lafiya, da su samar da hanyar ruwan sha, da komai da komai sun yi alƙawari, amma gaskiya har yanzu babu koda.
Komai da menene? Fata ko shine Allah ya sa waɗanda aka zaɓan za su ke cika irin alƙawarin da suka ɗauka. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, muna jin daɗin da kuka kawo gidan rediyon Murar Amurka da ke kawo muku shirin takaitattun labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bocin Yakubu. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato NFF ta karɓi makullin cibiyar fasaha wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ɗauki ɗawainiyar ginawa a birnin Bauchi. Kamfanin Aron Nigeria Limited shi ne aka baiwa kwangilar gina cibiyar. A zamanin tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na Nigeria NFF Alhaji Aminu Maigari, a ranar 30 da ya gabata ne mataimakin sakataren janaral hukumar ta NFF Dr. Emmanuel Ekpeme tare da kwamishinan matasa da wasanni na jihar Bauchi Honorable Adamu Manusoro da babban sakatare a ma'aikatar Alhaji Hashimu Yakubu Kumbala da kuma shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta jihar Bauchi Pascal Patrick MON sun kasance a wajen bikin mika kayan aikin a hukumance da kamfanin ya kammala kashi na farko. Dr. Emmanuel Epemi ya sanar cewa NFF ta buƙaci hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA da ta samar da ciyawar roba da za a dasa a cibiyar fasahar da ke Bocin. Sai kuma rahotanni na bayanin cewa hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya wato NFF ta kasa biyan kudaden bonus har na tsawon shekaru uku da kungiyar ƙwallon ƙafa ta mata Super Falcons ke bi. Tsohuwar captain din Super Falcons din Desire Operanoze ta shaida hakan a hirarta da kafar yada labarai ta online, inda ta danganta cire ta daga mukamin captain na Super Falcons din ga batun jajircewarta na ganin sai hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta biya su kudaden su na bonus na shekarun 2019 da na 2004 da kuma na 2006 da ya kai kimanin dalar Amurka 4,500. Yanzu kuma za ku ji daga bakin mai sharha kan harkokin wasanni musamman ƙwallon ƙafa, Musa Shola Michael Adeyemi, kan irin rawar da hukumar wasanni wato NFF ta taka a shekarar bara da kuma kamalu da ministan matasa da wasanni Musa Sande Dare.
Eto shi Sande Dare kaga saurayi ne wanda ke ji da ƙarfi da kuma ya zo yayi aiki, amma sai riga ya manta cewa abin da ya bari a Najeriya kafin ya je Amurka yana nan a yanda ya batta. Ya dawo yana son ya aiki amma akwai ƴan hana ruwa gudu sun mamaye shi. To shi ma ya fara zama dan Najeriya, sai daga komai yanzu nan yana tsaye a wannan fannin, tunda har yanzu shi karan kansa ba mu san me ya zo yayi ba. Ya kama nan ya sake, ya kama can ya sake, yayi nan ya dawo nan. To har yanzu shi ma bila alƙibla, Allah ya bashi alƙibla.
Yanda ta kasance kenan a wannan mako. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Majalisar dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda ta kammala aikinta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence, wanda ya jagoranci zaman da aka katse, ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a majalisar dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne abin da ya faru a majalisar dokokin Amurka. Amurka na ikirarin ita ce madubin demokuraɗiyya a faɗin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a shafinsa na Twitter. A jiya Laraba dai, kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayan ta ga zababben shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda ƙaruwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa 7 ga watan Fabrairu. An buƙaci mazauna Tokyo, China, Kanagawa da lardin Saitama da su zauna a gida bayan ƙarfe 8 na dare, sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su ma su rufe a lokacin. Ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar Ukraine shekara guda bayan da sojojin Iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Misali, ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ka a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Question da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya, ma assalamu.